أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم الناس بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى راسهم سيدنا أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قدوم المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأقواسي قدوم الأقداب فريد داري على الإطلاق حاتم العثماني أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائد إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله السداد يا همة الشيء ادري لنا بهذا المهدر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله يومنا الشاب يركنا نوتا أغنقو يوم جمعة نامتش قبل يا كرنت الفوز والنجاة زمان من نبيك نمبان داو من نستفيها إن شاء الله yau zamu yi magana ne akan ru'yatul rasulullah sallallahu alaihi wasallam a fil yawm wal yakazati ganin manzo Allah a mafarki ko ganin manzo Allah kuruku famar au sallallahu alaihi wasallam faqarra ra'ahu haqqan wanda yaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci ya ganshi la yatamas fa inna shaytana la yatamassalu bihi domin shaytan baya kama da manzo Allah duk inda mutum ya ga manzo Allah a cikin mafarki to ya ga manzo Allah shi manzo Allah sahibu tashakkulati ne zaka ganshi zaka ga ya maka wannan annabi ne amma kuma zaka ganshi a siffar mutumin da ka sani zaka ga manzo Allah a siffar bishiya zaka ga manzo Allah a ruwa zaka ga manzo Allah a girgije zaka ga manzo Allah fili haka da nuna maka da ce maka ga annabi fili amma ka duba ba wanda za ka gani sai dai kaga fili to ina duk gaba ki dai duk abin da ka ganin annaban ne ana shine ma'anar sahibu tashakkulati wa fi riwayati muslim mara ani fil manami fa sayyara ni fil yakazati riwaya muslim ya cewa wanda ya gani a bacci da sannu zai gani malaman zahiri kun ce wahabiyawa suna tafiya cewa wanda ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sannu zai ganshi ranar tashin kiyama malaman su bai kuma suna cewa ba abin da ke nufi ba kenan idan tashin kiyama ne da musulmi da kafiri da kowa zai ga manzo Allah to menene kuma da muka bishara bayan kowa zai gani a ana nufin kafin ka mutu ne zaka ga manzo Allah ba wai can ba za su ce a in mutum mara ani fil manayi fa sayyara ni fil yakazati zaka ce wanda bai ga manzo Allah a makka ba to zai iya ganin shi a madina to idan aka tafi akan haka ne ba shine dai duk zai bada waraka ba zai zama manzo Allah kaman an sashi a cikin keji kenan shi kuma mutlaki ne sarhan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba muqayyadi bane ba taqayidi duniyar gabaki daya komi na tashakkulat yana maka ishara ne akan manzo Allah to gona ma zaka ga tayi kyau a ce maka ga Annabi Muhammad to ana nuna maka alamomin sa ne shi yasa da gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ban salla alaihi salatun wahidatu sallallahu alaihi biha ashara wa man salla alaihi ashara sallallahu alaihi biha mi'a wa man salla alaihi mi'a sallallahu alaihi biha alfun wa man salla alaihi alfun za ha barkatu ku katfi ala babil janna to ai wannan mukafa'an katfi din min maratib rasulullahi ne saboda Allah ya ce walal akhiratu khairul laka min al ula kowane kiftawan idon manzon Allah haka mai muktasar halil ya ce kowane kiftawan idon manzon Allah ana canza masa kujera wajen Allah saboda haka idan ka kai wani irin ka samu takhalluqi bi akhlaqi rasulullahi daga cikin dabi'arsa to za a iya ganin ka akan kujeran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba kai ne annabin ba za a ka taka wani makami ne na makamin manzon Allah a cikin wayannan darajat saboda darajar sa ba karfin duniya gaba daya yawa wallahu alam fa sayyara ni fil qadati aw fa annama ra'ani fil qadati la yatamassalu shaytan bi, shaytan ba kama da ni. Qala Hafiz ibn Hajar, Hafiz ibn Hajar ya faɗa wa qa'ila Isma'ili fa qarra'ani, wanda ya gani cikin bacci ya gani filiya faƙar ra'ani filiya ƙazaci faƙar haƙiƙa ya gani filiya ƙazaci a fili badal ƙauli fasayyara ni a cewa fasayyara ni idan ya ce a faƙar ra'ani ya gani wai Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana magana a cikin wani mukalamansa ce ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na san shi kuma na gan shi ko da ban zo zamaninsa ba ko da na dawo zamaninsa sanin da na mar yanzu din shi ne can ba abin da zai canza ba abin da zai canza ko da a ce za a dawo da zamanin bayan ya zamo yanzu to da sanin da na mar yanzu da can din ba abin da zai canza ba zan ƙara wani abu a kai ba yadda yake can din hakan na san shi a yanzu to akwai a cikin Shama'il Muhammadiyya na Imam Turmuzi shi kuma yana cewa wani ne ya ga manzon Allah an farki sai Abdullahi bin Abbas sai ya ce sifhu lana siffanta mana yadda ka gan shi sai ya faɗi ya gan shi da siffa kaza da kaza kaza ya ce ko da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kaga manzon Allah ma yana rayi da wannan ganin da wancan din ba wani abin da ya karu hakan annabin yake baya bukatan kari to haka abin yake a tarma da generator to an gane ko to ka gani faqar ani tsalliya qadati badal qawlu fa sayyarani wa mislu inda ibn majah wasa a hutar mai gaji can ne ga samun ya ta yi hujiya shekarun ya to tana asibiti amma ɗaya amma alhamdulillah na min hadisi ibn mas'ud wa fi riwayati abi qatada inna muslim aidan man ra'ani faqar al-haqq wanda ya gani ya ga gaskiya walaw aidan min hadisi jabir daga hadisin jabir man ra'ani fil manami faqar ra'ani fa innahu la yanbaghi li shaytan an yatamassal fi surati bai yiwu wa shaytan ba ko ba zai yiwu ba shaytan ya iya surantuwa da irin surana babu wanda zai ga annabi a mafarki wai ka zo ka ce a ba annabi bane shaytan ne shaytan ba ya iya zuwa ba ya iya surantuwa da surar manzo Allah wa fi riwayati man ra'ani fil manami faqar ra'ani fa innahu la yanbaghi li shaytan an yatashabbaha bi bai yiwu wa shaytan ba ya inda ya kama da kowa to bai isa ya kama da annabi Muhammadu ba qala al-Ghazali fi ba'd fatawihi Imam al-Ghazali ya faɗa a cikin shashin fatawan da yayi man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ga manzo Allah yani fil manami a cikin bacci lam yara haqiqatu shahsi al-muwadda'u a rawdat al-Madinati bai ga ainihin haqiqan shahsiyarsa wanda aka aje shi a cikin rawdan Madina ba wai na mara a misalin wulasha sau ya ga misalinsa ne ba shi hasiyansa ba to ban san tun daga shi nan da yawa akwai maganganu da yawa a kai idan ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a siffan ƙwanjamin ne ko mara lafiya haka to addininka ne yake da nukusa ne idan ka gan shi a siffan abun da ba yi da kyau haka amma ka ce maka annabi ne to kai ake ma wa'azi akan addinin ka ya samu nukusa ne to duk ban sani ko zai kawo amma ya kawo shi a cikin Fathul Bari sharhan Bukhari na'am suma qala sanne ce wa zalika al-misal wannan misalin misalu ruhuhul muqaddasa shine ruhin manzon Allah tsarkakekkiya ka nuna maka ana surati wa shakali da sura da misalin sura waƙala tsibbi alma'ana marra a nufin manani wanda ya gani cikin bacci bi ayi sifati kuntu da kowane sifa ya gani falu bashir to ya yi bishara ma'ana ya fara zama na Allah wani alam ya sani annahu ƙarra an ru'uyar haƙa ya ga ru'uya ru'uya na gaskiya ji manzon Allah waƙala jami'a shehu bazir dini a zarkashi an su'al ru'yatul jama'ati lahu alayhi salatu wassalam jama'ar su ga manzon Allah fi anin wahidin a lokaci daya min aqarin mutaba'idatin wanda ya ganshi a Nigeria wanda ya ganshi a Togo wanda ya ganshi a Cameroon wanda ya ganshi a Mambila wanda ya ganshi a haka lokaci daya wannan ce ya ga annabi yau wannan ya ce ya ga annabi yau amma an ganshi America German China duk duniya dai misali a lokaci daya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake fadan haka ma annar ru'yatu sallallahu alaihi wasallama hakunta da kuma ganin manzo Allah gaskiya ne me amsan haka sai ce ajabu bi annahu sallallahu alaihi wasallama sirajun wa nuru shams fa shi manzo Allah sirajun ne haka ne inna asnaka shahidan wa bashiran wa nadhiran wa da'iyan lillahi bi'izni was sirajan munira to siraj idan ka kunna fitila nan ina ne iya hasken sa hasken rana fa ina ne iya hasken sa saboda ka ba gunda ba za ka gane Muhammadu ba ai shi din ne kaga sai mutu shekulatin magana kenan yawa in ya fasu dan ka kunna wutan fitila dai anan to ai ba za ka ce da ya gunda hasken ya tsaya ba eh daga nesa ma ana ganin shi ba wai koda a gurin hasken bai hasken kasan ba to daga nesa ana ganin an kunna fitila a can ko ba a gani to in kai baka gane nesan ba shi na nesan ya ganka haka manzon Allah yake fi hadha al-alam misal nurihi fil alam kullaha a cikin wannan misali na alam misal nurihi misalin hasken manzon Allah fil alam kullaha dukkan alam hasken annabi Muhammad dukkan alam hasken annabi Muhammad fa kama annan shamsa kamar rana yaraha kullu man fil mashariqi wal magharibi fi sa'atin wahidi da wanda yake gabas da yamma ai yana ganin hasken rana a lokaci ɗaya ne waye tsare wani ganin wani to manzo Allah ya ce haka wa sifatun mukhtalifa kuma siffan ganin ranan zai zamo daban-daban watakila can ka gaya maka zafi wannan kuma ya ga zai iya ganin sa duk za a iya gani fa kadhalika annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan manzon Allah walillahi darrul qa'il mamakin bubbugan wanda ya faɗi wannan baiti kal badar min ayyin nawahi jitahu yahdi ila ainaika nurun saqiman kal badar ai kaman wata ne ko min ayyin nawahi jitahu ko ta ina ka zo wata da daddare yahdi ila ainaika zai nuna maka ga kana kallon zaga haske ne saƙiban wanda yake zuwa kai kana ganin kawai kai yake haska kuna yara ma ana cewa ka je wata zai raka ka in ka tafi ka daga kai ku sai ka kamun kuna tare ka shiga gidan ka fito yana jiran kan kana dawowa maka kuna tare to kaga to haka annabi Muhammad yake eh haka annabi Muhammad ya fa haka to amma an barka da haka ne gurgudan idrakin hankalinka eh atadus bi ni'mati kai magana akan ni'man da Allah ya yi wa mutum amruhu mahmudun matlubun horan yin haka godiya ne kuma abin nema ne Allahu azza wa jalla ubangiji ya ce wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis idan ubangiji ya maka ni'ima ka zantar ka faɗi irin ni'man da Allah ya maka fahaddil munasaba wannan munasaba na ganin manzo Allah waye zakarna li ru'yati hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam fi nawmi wal iqazati shine muke ambaton ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci ko a fadake aradna an nazkura ba'dhu ma tafaddala bihi alaina maulana jalla wa ala min ni'amil katir mun yi nufin an nazkara mu ambaci ba'dhu ma tafaddala bihi alaina abinda Allah ya fifita mana darajar sa a wajen mu ubangiji kenan min ni'amil katir daga ni'imomin sa masu yawa wa qara ajaza al-ulama malaman sun jazantar liman an'ama Allahu alayhi bi ni'mati al-ilmi mutumin da Allah ya maka ni'ima na ilimi ka sanar aw bi ni'mati at-tawfiq li-da'ati ko kuma Allah ya maka ni'ima na dacewa cikin bin Allah ka sanar ai bi ayyi ni'matin ukhra ko kowace irin ni'ima Allah ya maka an yatahaddas an ba'd tilka an-ni'am mutum ya yi magana akan wannan ni'imar shukran lillahi ta'ala wannan godiya ce ga Allah wal yu'arrifuha man lam yakun ya'rifu min ta'alli man ta'alla biha dan wani ya san cewa dan Allah bai baka ba to yayi wa wani to shesa za a iya fadan cewa na ga annabi Muhammad misali a gargashin wannan misali mutum ya ce na taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko abu farki ko a bayyane to hadisi ne bi ni'matin lahi ba wani abu bane ko kuma a ce Allah ya baka dama ka aikin alkhairi ya fito cikin jikinka kai wadansu aikin alkhairai wanda suka bayyana cikin biyayyan Allah ne ko wadansu abu kace Allah ya ce mike ni dai a kaza Allah ya yi mazharin sa a jikina wanda na fitar da irin wannan ni baya damu na irin wannan duka ga baki daya to hadisi bi ni'matin lahi ne yin sa dan alfahari da ganin kai shine kuskure to idan kana da ilimi akai duk abin da zaka yi zaka yi shi ka zauna lafiya kuma ba komai in baka da ilimi akai shine in ka tsokano to ka tsokano bala'i ba zaka iya sanin darajar me ake nufi da kai a cikin tafiyar hadarin Allah ko manzo Allah ba wannan shine abin da ake tsoro Allah ya kiyaye to idan aka samu haka kamar yanda yake fada wajo arifa mallame kudi arifa wanda bai sani bai sani man ta hallajiha fa yu qawi bi zikriha sai ya karfafa wani yayi wata salati annabi ya ga manzo Allah to ni me yasa ba zan kaga ka jawo wani kenan dan shi ma yayi kokari ya bi shi ma ya shiga cikin hanyar Allah dan wani biyayya yana ja mutum zuwa ga Allah wani kuma sabo ne yake sa mutum ya koma ga Allah wani dan aljanna ne yake bin Allah wani kuma dan tsoron wuta ne yake bin Allah kaga wani in ba wuta ba zai bi Allah ba wani kuma shi ba maganar wutan ba Allah ya burge shi ne da waɗansu abubuwa to sai ya bi Allah saboda wannan burgewar wannan kuma saboda tsoro ne yake bin Allah ba wai dan shi dai kawai duk koma me zai faru amma kar a ce za a kona shi nan to waɗansu haka ne yawa to ana samu wanda kuma duk inda gaba ke dai zai fitale su ba tsoron wuta ba wannan a shi wanda yayi abun shi ne abun ne ba shine Ibrahim yake faɗa idan an maka kyauta yana cewa me ne la tafrahan bi an umin un imta wa farha bima an ama in aqalta kada kai farin ciki dan wani ya baka kyauta a kai farin ciki ga wanda ya turo shi baka shine ba wa zaka baki fi kulli zaman yawa shine ubangiji to kaga mutun yana da hankali kenan to wannan shine abin da ake nufi na'am sai ke cewa to goyu kawai bi zikiri ha itikada fima an ama alaihi biha shin abin da aka ba sani ba fayya amadu bi amali sai aiki da wannan aikin waye ta hallabi huliyati yayi ado da irin wannan adon da ya cancanta wa jallun ni'imi qadar mafi daukakan ni'ima alama da ta kidu abu abin da muka kudur cewa duk wata ni'ima babu wani ni'ima kamar ru'ita rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunda ubi aufli ya kazati kaga annabi ko a bacci ko a fadake dan idan mutum ya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a farki in bai saba ganin shi ba sai ya rasa ma abokin hira yana kamar kowa ya fada ba zai kareta shi ne yana son yayi magana sai ga kamar za ka rida shi saboda ganin kadarin girman annabi to kaga ayyi ni'matin a azamin min haza wace ni'ima ce ta kai wannan babu to mu a wajen mu kenan wa qarra ra'aytu sallallahu alaihi wasallam fi an-nawmi wa ra'aw kasiruna gairi shi mai littafin yake cewa naga manzo Allah cikin bacci yace wa ra'aw kasiruna gairi wadansu da yawa ma sun ganshi ba ni ba to alhamdulillah ya to hadis bi ni'matillahi da ya fada mu ma mun ganshi a cikin irin wannan din ba dai ba ba biyu ba ba 20 ba an ganshi ala haddin nahmudullah subhanahu wa ta'ala ala hadin ni'matil al-fadila an ganshi an yi magana da shi an ganshi ba magana an ganshi yayi ishara an ganshi duk an gani duk an gani alhamdulillah wannan shine ba su cewa in an ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wanda suke cewa suna ganin manzo Allah kamar an ci shi wajen ga manzo Allah to ya zama sahabi kenan ba wanda ya ce ya zama sahabi daga zaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kwanta aka ce yanzu an karɓi ransa abu manzo Allah yana cikin rashin lafiya duk wanda ya zo ya ce amantu billahi wa bi rasulihi sunan shi sahabi amma a gurin yana fita manzo Allah ya rasu wani ya zo ya ce amantu billahi wa rasulihi an yarda da imani amma ba sunan shi sahabi ba sunan shi tabi'i kaga manzo Allah yana gurin bai bar gurin ba saboda haka duk wanda zaka ganshi a wannan zaka ganshi ne ya bar alamul duniya ya koma alamul hayatul barzahiyya to ya koma alamul hayatul barzahiyya idan ka ganshi ka ga ruhu al-muqaddasa ka gani kenan to idan ka ga ruhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-muqaddasa to abinda za a baka a wannan lokacin ba za a ce ka zamo sahabin manzo Allah ba sai da a ce maka you are welcome ka shiga fadan da aka fara yadda da kai shine Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun bushra to ana maka bushara ka zamo na gari kenan ka fara shiga zama na gari bushara da maka to maka maka bushara ko ai babu laifi mutumin da zai tafi gari aka ce kai kusan isa you are welcome to Jos haka kai kusan kenan ko to ai ka san inda ka taso daga Maiduguri ne aka ce maka welcome to Jos zaba iya ganka Jos ai ka san kai so to haka busharan gadin manzon Allah yake ka shiga daga cikin mutanen kirki ta alhamdulillah laja kalo alhamdulillah la amma ruya ya iyahu sallallahu alaihi wasallam shi mai littafi ya ce yadda ya ga manzo Allah fa karkuntu qabla an arahu katiran shauqi li ru'yati kafin in ganshi na kasance ina matukan son gamuwa da shi sallallahu alaihi wasallam fa fi laylatin a wani dare ra'aytul masjid an-nabawi sai na ga masallacin manzo Allah ala halin akan wani hali bi afdalus salatu ko ra'aytul masjid an-nabawi ala halin bihi afdalus salatu wa at-taslimi sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga masallacin manzo Allah cikin wani hali mafi kyan ko mafi darajar sarkakuwa da mi kauya wada kaltu min ahada abwabi sai na shiga ta daya daga cikin kofar wa mashaitu dakhilahu hadda shiga ciki ila an wasaltu ila darihil mu'addabi hadda je kan kabarin manzon Allah wama an wasaltu ilayhi kafin isa zuwa gare shi lokacin da isa gare atara aitul maqsurat nahasiyan sai daga wani kariyan nahasi ba gol ba farin ba zinari ba bai san shi tagulla yawa azurba nahas almuhidatu bil qabr ash-sharif an kewaye shi a jikin kabarin manzo Allah yadda ta fa'at ila al'ala ya taso yayi sama amma fari ne yace da gani haka fa zahara li sallallahu alaihi wasallam bi jismi sharif sai naga jikin manzon Allah ya fito mu wa bi jawarihi mutaakhiran anhu a gefensa bai daidai da shi ba sayyidina siddiq sai naga sayyidina siddiq radiyallahu anhu wa bi jawarihi mutaakhiran anhu shi ma a gefensa sai ga sai ga sayyidina al-faruq sayyidina umar radiyallahu anhu fa akastu aqbil yadi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na kama hannun manzon Allah ina ba sake shi hatta niltu al-hazz al-awfar annan samu rabo mafi girma min at-tamattu'i bi zati yadda naji dadin taba jikin annabi muhammad al-karima summa tanabbahtu min nawbi sai na farka daga bacci da hamidan na mai godiya shakiran lillahi na mai godiya wa Allah ala hazi ni'matil azima ga wannan ni'ima mai girma allati nas'alu anhu wa jalla dawabiha wanda nake roƙon ubangiji Allah ya dawo mana da wannan Allah ya dawo mana da mu haka alhamdulillah summa ra'aytu sallallahu alaihi wasallam maratan ukhra wa tarada shi sai ga manzo Allah bayan wannan ti baitina a cikin gidan mutaki an alawi sarati manzo Allah ka shige da akan matashi eh mamdudan rijlai ya miƙa kafansa muttajihan bi wajhihi ash-sharif ila al-qibla amma manzo Allah yana kallon al-qibla wa amama rukbati ash-sharifataini ahadu asadi a gabansa akwai ɗaya daga cikin sahabbansa lam umayyi zumarwa amma ban iya bayyazewa waye shi ba wa lam ashkil nafsi bi ma'rifati zuciyata bata damu kuma da in san waye shi ba bal kana shuguli wahmi lahu huwa damuwata da kawai ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a gabana fa qultu lahu sallallahu alaihi wasallam sai ce manzon Allah asta azana sayyidi Ista'azun sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haml al-qahwa. Ina neman izini wajen manzo Allah dauki wannan kahawa. Gawa kenan. Wa zalika fi nazari ala sabil at-tahiyya. Amma niyyatu da ina kaman na sallama ne wa manzon Allah. Fa ajaba sallallahu alaihi wasallam bil qabuli. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa izini. Yace bismillah. Ko walhirsi ala adadin mufaraqati basari ila nazari ila zati sharifa amma kudaina bata gushe ba tana bata son ta rabu da ganin manzo Allah na dai to ahli baiti sai ni kira mutane gida da wa na jalisun amamu sallallahu alaihi wasallam ina zaune a gaban manzo Allah daliba minu amal qahwatin na son ayi aikata gahawa fa amiluha sai suka aikata waja'u biha ilayya suka zo da shi waje na fasabbabtu minhu fanjalan sai fanjal kamar ma'auni na zubati wa qaddamtu biyadi ilayhi sallallahu alaihi wasallam ni na karba da bi kawo manzo Allah fa akhadahu minni manzo Allah ya karba wa shariba minhu aktsaruhu manzo Allah ya sha mafi yawa summa nawaladi iyahu sadan sai ba da sauran fa akansu sai na karba wata amaltu dai afan da shi fa idza fi baqiyatu sai daga akwai saura fa lam atajassar ala sharbiha ban abin da ba gabarin sha ban jinkiri ba gabarin shayarwa hatta yasta'azana li sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ba idin da fa kuntu taratan azur ila baqiyatu wa taratan ila ukhra sai ya kasance ina kallon sauran wani lokaci ina kallon wani abu anzur ila wajhil karim da kallon fuskar manzon Allah kal musta'ziru kaman mai neman izini fa azana li sallallahu alaihi wasallam fi shurul baqiya sai manzon Allah ya ce shege sauran allati baqiyat min shurbi wa baqiyat min shurbi wanda da bashi saboda ban sha ba sallallahu alaihi wasallam daga sauran shan manzon Allah fa sharibtuha sai na sha kullaha dukkan ta walan abki min hashi'an bar komai ba hatta la'atu athar alqahwati min alfajjal hanna lashi sauran abin da ya saura na cikin wannan coffee wa kana kullu tafkiri dukkan tunani na fi hali wujudul finjal wato samun wannan finjalin fi yadda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun hasiran yana da takaita fi adam tamkini gabarin tamkini yuwa na ayi makhluqin milla masal fajjal allazi sharra dunu rasul sallallahu alaihi wasallam qahwa wane ne daga ciki wanda zai shafi wannan abinda manzo Allah ya sha wannan qahwan wa dadi tafkiri tunani na sai shirye da ni ila anni ko ata hina ma asumina nauri har ya shirye da ni zuwa ga lokacin da na farka daga bacci na atalibu ila najjar nemo wani ma'aikacin najjar kafinta an yi amala sundukan ya yi mun wani akwati min hashabin na katako ala kadarin finjali kaman irin wannan finjali li'aba'ahu dakhilu hadhihi sunduk saboda an aje shi a cikin wannan sundukin wa man arada an yatabaraka bi yalmasu sunduka wanda yake so ya samu albarkan wannan to yazo ya taba wannan sundukan min zahiri a zahirin sa fakat ko ya isa saboda yanda yake gani sun mantabatu min daumi sai na farka a bacci hamidan shakiran lillahi azza wajalla fadalahu wa inayatuhu wannan fadalan Allah ne da inayarsa da yamana wannan yana fadan yadda ya ga manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam to wa bi lailatin min al-layali a cikin dare daga cikin darare jani insanun wani mutum ya zo mun fi akhir al-layli a ƙarshen dare din dare wa taraka alayya al-baba ya kwankwasa min kofa kalmus ta jisu kaman mai neman taimako fi rafa'i hammin nazalabi kaman a dauke masa damuwan da yake ciki shi mutumin fa jamtuhu sai na amsa masa biya ni sa ulhiqahu ba'da itmali litaharati zan gama da shi bayan na gama alola allati kuntu ubashiruha lokacin ina cikin ta waqtuha wa ba'da ta'diyatu salati subhi bayan na idan da sallan asuba fa zahaba sai mutum ya tafi suma raja a maratan ukura sai sake dawowa mustajisan yana neman taimako walam tamdi ala jihadihi bai yi wajen tafiyarsa ba wa audati gairi da kayakin sai dan mintoti fatawajjatu ila manzilihi sai na fita zuwa wajen da yake li arama da zaladi ga me dame shi li augisa hudan taimake shi bin mawa mushfiqun da abin da yake bukata din daga ciki wanda usuli li babi manzilihi lokacin da naje kofar da yake wajatu maftuha sai na samu kofar a bude wasa bai taba yaqulu sai naji man yaqulu wani yana cewa wa bi dakhil da yake a cikin gidan ahalan bi imam anta al-imam ar-rasul yusallimu alayka ahalan bi imam maraba da liman anta al-imam kai ne liman ar-rasul yusallimu alayka manzo Allah yana maka sallama suma sare yaqulu sai naji yana cewa Allahumma salli ala nabi Allahumma salli ala nabi bi sautin murtafi'an naji yana fadan haka wa yukarriru hadhihi al-qawlata yana maimaita wannan magana fadakaltu alayhi sai na shiga fil makanin ladhi huwa fihi gurin da yake walau khatibuhu bi shay'in amma ban ce komai ba lima fahimtuhu saboda abin da na fahimta bil halihi da halin da yake ciki annahu ba akhuzu min al halawati ru'yati dabi wato yana daga cikin jin dadin ganin manzon Allah a halin da yake ciki a wannan lokacin wata haitu janiban sai na koma gefe hatta adaitu faridatan subu sai na sallar asuba suma takaddamtu ilayhi sai na matso kusa da shi wa qultu la sai na ce masa a hadirni amma hasallaka ba da labari me ya faru gare ka faradda alayhi qa'ilan sai ya ce ana majburun ala ikhbarika ai antilas ta ni dole in baka labari laqad ra'aytani fil masjidi kad muli ajli musalli an nuna mun a cikin masallaci an cika da masallata wa ala ra'sin amma shugaban su sayyidina rasulullahi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma azana al mu'adhdhin lokacin da mai kiran sallah ya kiran sallah wa utibatu salatu da aka tada sallah taqaddama fulanu sai wanda ya gabata wasallahu ra'i shi mai gadin sai ya fadi sunan mutumin li umur nasa da ya sallawa mutane faqaba ilayhi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tashi zuwa gare shi wata dawala mu bin siyari din halfi sai manzo Allah ya bashi tufarsa daga baya wada hu min al-bihra sai ya kusa da shi daga bihrabi waraddahu khalf al-nas sai mai da shi bayan mutane suma ija'a ilayka sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya zo wajenka wa akhazaka bi yadika ya rike ka da hannunka wa sara bika ya tafi da kai hatta ausalaka ila al-bihrab ya sanya ka a bihrabi shi ne wajen da libai ke tsayawa shi ne bihrabi wa qala laka sai manzo Allah ya ce maka salli billahi kai sallawa mutane fa sallaitu bi sai dai sallawa mutane wa atamamtu bi salata da cika sallah wa inda izi a wannan lokacin iltafata ilayya sai ya waiwaya zuwa gare ni ai ila ra'i rasulullahi zuwa ga wanda ya ga manzon Allah wa qala li sai ya ce masa ya fulado sai manzo Allah ya kira shi bi ismi da sunan sa ballashehu muhammad asiri tijjari sunan sa kenan bai wannan littafi kenan sai di muhammad tijjari yace ballik ka isar da الشيخ محمد سيدي تجاري بأن سعادته أرضي سبقت له ولم تسبق لفلان كيني دوانا أزك أما والي بشي سابوا كفت عمسا هكا مزال الله يتي يفت عمسا أقاني الذين هو صلى الله عليه وسلم وانا مزال الله يتي وردوا أن المهراب سيمين شي مهراب وقد بلغتك ما رأيته gashi nan ya kai ka abin da ka gani fahmida ya gode wa Allah wa shukran lillahi azza wa jalla wa kadat hatimatu hadhal insan karshen wannan mutum allazi raddahu rasul sallallahu alaihi wasallam ala fallasi wanda manzo Allah ya fara bashi kai karfi ya mai da shi baya annahu dakala baitul khala'i ya shiga bayan gida li qad hajatul insan dan biyan bukata faqaba alaihi bil maut sai mutu fi a cikin bayan gida fa aradinu balusan bin najasati siyabu badadu sai gashi dai ya dabalmale da najasa a cikin sa da tufansa wala hawla wala quwwata illa billahi al aliy al azim da uz billahi min sukhati wa iqabi amin subati yawmin a wata rana kuntu bi mahall tijarati ina wajen kasuwa hadu da fiwan dai daga cikin yan uwana atijari yan tijariya bima da yace fakus a garin da ake ce masa fakus min amal mudirati yana daga cikin masu aikin kasuwanci na sharqiya wa idha bi insan makfuf al basari sai ga wani mutum makahu makfuf al basari wanda baya gani yaqulu ghayruhu wa dai lajin sa wa qafa ala al badi hada al makan sai tsaya kofar wannan gurin wa qa'idan lahu yashir bi asbuhi da hawi bai jan sai da masa isharar da ya tsansa zuwa waje da wa yaqulu la tu ha ha huwa kula ai gashi nan anan fa da kalahu sahibul mahalli sai ya shigar da shi shi mai gurin wa ajalan sawu ya zauna da shi bijiwari a kusa da ni fa sallama al katifu shi makawun sai mun sallama alayya wa yadda i sheikh abu nufal ana kiransa sheikh abu nufal ahadu qurra'ul qur'an al karim dai daga cikin makarantar al qur'ani ne wa qala li yace mun indi amru uridu an uridu alayka ina da wata da al'amari wanda zai kasa bijirantar maka fa qultu lahu sai nace masa tafaddal bismillah fa qala sai ce kuntu da'iman ina bacci ne fara'aitu fi nawmi sai na gani cikin bacci da ani a qara al-qur'ana ina karanta al-qur'ani wa fi asna'i tilawati ana tsakiyar karatu da sha'irtu bi anna nuran dakhala ala al-makan alladhi ana fihi sai na ji haske ya shigo gurin da nake wa sara nur sai na ji haske ya kasance ya zabi yana karuwa hatta mala al-baita sai ya cika gidan alladhi ana mawjudin fi wanda nake ciki sumatta sa'an nur sai haske ya yalwata wa zabi ya karu hatta kasako kasaba da yatu faqus har sai da ya gabata ya watsu a garin madinatul faqus kullaha baki dinta fada hishtu lizalika sai na dimoce waka anni mubashiran sai na zamo kan mai gani ko shahidu hadha durul ajib ina ganin wannan hasken da yake ba wa fiya sai idan shati a cikin tsakiyar dimocewa na da khala alayya rajulani sai mutane biyu suka shigo waje na ahaduma as-sa'id nur dai daga cikin su shine mai dauki da wannan hasken alladhi intashara ala faqusin kullaha wanda yake a haskakan garin gaba daya fa sa'altu sai na tambaya min dahshati a cikin imuwata sai na tambaya a cikin imuwata fa sa'altu min dahshati ko fa sa'altu sai na tambaya min dahshati a cikin imuwata ar-rajul alladhi dakhala wa mutumin da ya shiga ma'ahu bilahfatin fa qultu lahu sai nace mal ladhi ababaka me yake gabanka fa qala ni yace hadha jaddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kakana ne manzo Allah fa qultu akhadha bi yadi sai na tashi sai na yi riko bi a akhadha bi yadi al-karim dai riko da hadu manzo Allah mai girman daraja aqbaluha ina kissin sa fa qala li sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce lima ta'khudh tariq lima lam ta'khudh tariqat at-tijaniyyah me yasa baka karbi tariqat tijaniyya ba ya fada wa wannan makahu fa qultu lahu sai ya ce ya sayyidi ya rasulullah ya shugaban manzo Allah ana akhudhu li tariqat al-qadiriyyah ai na karbi tariqan qadiriyya ne fa ada alayhi al-qawl sai sake maimaitawa lima lam ta'khudh tariqat at-tijaniyyah maratan ukhra qailan la yukana fa qultu law ya sayyidi ana indi izn li bi ibai awrad tariqat al qadiriyya ha huwa aina da izni wato ni mukaddami ne kenan a cikin tariqan qadiriyya fa qala ni sai ce qultu laka lima lam ta'khudh tariqat at tijaniyyati so uku fa qultu law sai ce ya sayyidi wa ma akhadha tariqat at tijaniyya to a wajen wazan karba fa qala ni yace khuzha bil ahad ar rijalaini ka karbe su a wani ɗaya daga cikin mutane biyu imma bin sayyidi muhammad hadis at-tijari ko ka karba wajen sayyidi muhammad hadis at-tijari aw bin sayyidi muhammad sayyidi tijari ko ka karba wajen muhammad sayyidi tijari wa sayyidi mahmud sayyidi tijari qareebun bidka amma sayyidi muhammad sayyidi tijari shi ya fi kusa da kai ko bidka fasallama li alayhi sai fasal fasal fasallim li alayhi kai masa sallama wa kullahu kace masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu alayka kace masa manzo Allah yana gaida shi wa yaqul laka yace wa yaqul laka yace baka a adidil izra bi qira'atil awrad tariqatil tijadiya yace ka ba izinin karanta tariqatil tijadiya wa qajitu ilayka saboda haka da zo gare ka litudiyil izra ka ba da izini bi qira'ati awradiha dan karanta wuridinta fa azantuhu bi qira'ati awradiha sai na bashi izinin karanta tariqa ba da kabuli halin shuruɗi sulukiha bayan ya karbi sharadin karbanta walhamdulillah wa shukrul jazil lahu ala hadhihi ni'mati wa kad bakasa abu dufal dausid sanataini yayi shekara biyu wai karau auradiha yana karanta tariqar tijaniya subhanahu wa ta'ala azza wa jalla ila jawari ubangiji ya kira shi ko ba gare shi rahmatullahi ta'ala alayhi Allah ya masa rahma agari wannan sayyidi Muhammad Hatis shine shugaban tariqar tijaniya na Masar da yake nan shine sayyidi Muhammad Hatis al-Misri bukai ko buda ta walil munasabati zikirin tariqati al-aliya tijaniya munasabar zikirin zamu ambaci tariqar tijaniya ba daukakiya kana fi baladatin min bilad al-mudiyati ash-sharqiyya man yahmil al-izn a cikin garin akwai wanda yake da izini bi qira'ati awrad tariqati naqshbandiya wanda yake karanta tariqar naqshbandiya wa kana yantaqid ba'd ma la yasahu fahmu yana itiqadi cikin abin da baya ya daukan fahimtar sa wala ilmu din ba ja cikin ko bai da ilimi cikin abin da yazo cikin sha'anin tariqar tijaniya wa zalla ala hali ya dadi akan haka yana ganin akwai abubuwan da bai gane ba cikin tariqar tijaniya hatta kana har ya kasance awakirin hatta kana har ya kasance awakir ayyami a ƙarshen kwanakin sa fa marida sai rashin lafiya wa qabla an yamuta bi zamani kafin ya mutu da zamani makasalahu arba'ata ayyamin yana kwana hudu wa huwa la yatakallamu baya magana wa la yantiku baya iya furci wa fajahu sam'ahu ahlahu sai iyalansa suka ji abin da yake faɗa min gairi ma sababu wala munasabati basu san me dalili ba san me abin da yasa yake faɗa haka ba a tariqatu tijaniya hayru tariqati ala wajhi al-ardi haka aka je na faɗa a tariqatu tijaniya hayru tariqati ala wajhi al-ardi wa maka sai yukarriru hadhihi al-jumla sai yana yawaita maganar wannan a lokacin da zai mutu hatta sai idan ruhu libariya har ya koma ga ubangijinsa fa nas'alu azza wa jalla an yuhibbuna wa yumitina mutamaskina biha hatta nalqahu wa huwa radin anna amin da'udu li mas'alati ru'yati to zamu ga yana ya kawo kadan wannan maganar tariqar tijaniya wato Muhammad al-Kansusi akwai wani yana karanta tariqan qadiriyya da ganin kamar tariqan qadiriyya yake karantawa to akwai wani majazubi kamar mahaukaci shi Kansusi kullun so gamu baya sanin da ya faru sai dai ce mahaukaci ga gurin da ya kamata ka zauna ka je kana tuba wa kanka wahala yace shi ko ba wani abin da ya taba hada su da shi amma duk lokacin da ya wuce sai ya ga ya masa bakar magana kusa da wannan majazubin kamar mahaukaci ashe wali ne baka shufi kana ta wahala da kanka ma'ana anan ba za ka samu abin da kake nufi ba ga gurin da ainihin arzikin ka yake yana yace yana ta tafiya bai kula shi ba ranan kawai sai fajahu ja al-iradatu wa qada ma qada Allah subhanahu wa ta'ala kawai sai kansu sai karban tariqar tijaniya suna gabuwa sai ce to ko kai ba yace ba wanda ya ga ya ba a duniya ya karban tariqar tijaniya amma suna zuwa suna gaba da mahaukaci yace to ko kai ba yanzu sai ya gane abin da yake nufi to haka tariqar tijaniya dole ta zamo tana da makiya dole ne ba dan komai ba saboda irin abin da Allah ya bata. Dole ne in ko bata yi wannan makiyan ba, to abin da ake faɗa kanta ba gaskiya ba ne. Eh, ba gaskiya ba ne. To dole ta yi, saboda duk dari kun duniya sai sun dawo cikinta kafin tashin kiyama. Da kuma ko yanzu ai an tafi, an yi nisa an fara tafiya. Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu nasara, Allah ya datar da mu, Allah ya karɓe mu cikin dari kanta jariya ta da mu cikin ta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatiha wa al-Hajj. Darul Fatiha.